sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Numa da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 18 ga watan Satumba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya je birnin Jeddah a yau Laraba domin tattaunawa da jama'an Saudi Arabia akan hali da aka kai mata. Yayin da ake ci gaba da kirga kuru'u a yau Laraba, manyan 'yan takara na ƙasar Isra'ila sun gaza samun rinjayi da ake bukata na kujeru 61 a cikin kujerun majalisar dokokin 120. An kashe shugaban kungiyar 'yan tawayen Rwanda ta Democratic Forces for the Liberation of Rwanda a yau Laraba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙoƙin jama'a da wasu iyaye sun gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su akan yadda ake yi wa yara ƙanana fyaɗe a jihar Adamawa. A ƙasar Ghana kuma za ku ji yadda iyayen wasu 'yan mata da aka sace a shekarar da ta gabata suka ce ba su gamsu da labarin mutuwar 'yan matan ba su hudu. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Niger akan korafin da wata kungiyar kare haƙoƙin jama'a ta yi game da yadda ta ce ake kuntatawa waɗanda ke zuwa ƙasar Libya daga Niger. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya je birnin Jeddah a yau Laraba domin tattaunawa da jami'an Saudi Arabia akan yadda za a mayar da martani akan hali da aka kai wa ma'aikatar man Saudiya wanda jami'an Amurka suke zargin Iran da aikatawa. Kamfanin dillancin labaran Iran ya faɗa a yau Laraba cewa Iran ta aike da wani sakon diplomasiya ga Amurka tana musunta zargin da ake mata na kai hari. Kada ta yi kashedi cewa duk wani takunkumi da za a dora mata za ta gaggauta mayar da martani. Kungiyar 'yan tawayen Houthi na Yemen mai samun goyon bayan Iran ta ɗauki alhakin kai harin na ranar Asabar akan ma'aikatar man Saudi Arabia. Sai dai jama'an Amurka sun ce shaidan da suka tattara na nuna ba haka lamarin yake ba. Abinda muka ko kuma aikinmu ya gano shine harin da aka kai a Yemen ba Yemen ne ko Iraki ta kai ba, inji wani jami'in ma'aikatan tsaron Amurka yana faɗa wa muryar Amurka a jiya Talata. Ya ce rukunin masu gwajin masanacin Saudiya suna gudanar da gwaje-gwaje akan burbushin makaman. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗa a yau Laraba cewa Yamanawa ne suka kai wannan harin a matsayin kashedi zuwa ga Saudi Arabia game da tsohon baki na jagorantar haɗakar mayaka da take yi. Yayin da ake ci gaba da kirga kuru'u a yau Laraba, manyan 'yan takarar Isra'ila sun gaza samun rinjayi da ake bukata na kujeru 61 a cikin kujerun majalisar dokokin ƙasar 120. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya na jam'iyyar Likud bai bayyana ya samu nasara ko kuma ya amsa rashin nasara ba a lokacin da yake jawabi gaban dubban magoya bayansa da safiyar yau Laraba. Ya faɗa musu cewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai kafa gwamnati mai ƙarfi mai kula da muradun Yahudawa. Abokin karawansa kuma tsohon shugaban ma'aikatar sojin Isra'ila Benny Gantz na jam'iyyar Blue and White ya faɗa a gaban magoya bayansa cewa zai kafa gwamnatin haɗaka da za ta kula da muradun duk mutane na ƙasar baki ɗaya. Idan aka bayyana sakamakon zaɓen, shugaban ƙasar Reuven Rivlin zai tattauna da shugabanni na jam'iyyu da Netanyahu ko kuma Gantz akan kafa sabuwar gwamnati. Amurka ta shigar da karan tsohon shugaban hukumar leƙin asirin Amurka ta CIA ko kuma ma'aikaci a hukumar tsaron ƙasa Edward Snowden a kotu bisa zargin da ake masa na take dokar da ko kuma yarjejeniyar bayyana bayanan sirri wanda ya sanya hannu a kai kafin ya fitar da wani sabon littafinsa. Ma'aikatar shari'a tana zargin Snowden da rashin mutunta yarjejeniyar, inda ya gaza gabatar da daftarin littafin ga hukumomi. Kana kuma ya ci gaba da yin bayanai zuwa ga jama'a akan wato littafin da ya fito da shi, wanda hakan ya saba ma ko kuma bayanai na sirrin kasar. An fara sayar da littafin ne a jiya Talata, yayin da kotun koli ta yanke wani hukunci a shekarar 1980 cewa gwamnati ba za ta iya hana fitar da irin waɗannan littattafan ba, amma kuma dai za ta iya kwace duk wani amfani da Snowden zai samu a cikin sayar da wannan littafin. Bisa yarjejeniyar rashin bayyana sirri, kamata ya yi Snowden ya bada bugun littafin ga hukumomin leƙin asiri da kuma hukumar tsaro su duba kafin a fitar da wannan littafin. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. New York ita ce jihar Amurka ta farko da ta fara haramta amfanin sigarin elektroni bayan an samu kusan mutane 400 da cututtukan huhu masu tsanani a fadin kasar Amurka. Bisa shawarwarin gwamnan jihar Andrew Cuomo, ofishin kula da lafiyar jama'a na New York ya tabbatar da haramcin a jiya Talata. Nan da nan wannan haramcin da ya fara aiki a birnin New York, tabar sigari kadai ne aka yarda a sayar. Wasu masu sayarwa jama'a sigarin kamar Ashif Lakhani suna wato sun ce dokar haramta sigarin na electronic da ya zo cikin gaggawa.
Not blindsided because seeing the trend of the market, you know, way the other states have banned.
Ba za mu rufe idanunmu a kan yadda kasuwar ko kuma take tafiya ba, saboda wasu jihohi sun riga sun haramta wannan sigarin latroni, amma lallai wannan abin zai addabe mu. Mun yi tunanin haka zai faru, amma kuma ya zo da sauri, da a ce ya kamata ya zo a hankali, saboda irin wannan mataki yana da matukar kaduwa. An kashe Sylvester Madakumura, shugaban kungiyar 'yan tawayen Rwanda da ake kira Democratic Forces for the Liberation of Rwanda ko kuma FDLR, da safiyar yau Laraba a lardin Kivu ta arewa na kasar Congo, a cewar majiyoyin sojoji na yankin wanda suka yi magana da sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka. Ma'aikatar sojan Congo sun tabbatar da wannan mutuwar a shafin Twitter.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko zamu fara da Najeriya. Iyaye da kuma wasu kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun gudanar da zanga-zangar lumana a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, domin nuna fushinsu akan yadda matsalar fyaɗe musamman ga ƙananan yara ke ƙaruwa. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu iyaye da kuma 'yan fafutukar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ke nan yayin wata zanga-zangar lumana da suka gudanar da nuna fushinsu na yadda ake ci gaba da keta ɗauki yara mata ta hanyar fyaɗe. Masu zanga-zangar, waɗanda suka kunshi iyaye mata da maza da ma ƙananan yara, sun kai kukansu ne ga shekwatar rundunar 'yan sanda da kuma babban kotun jihar da kuma gidan gwamnati, inda kuwa suka mika bukatunsu kamar haka.
And what we are saying is that enough is enough, and it is time to put a final full stop on rape. We are here as a civil society coalition to say no rapist should walk freely in Adamawa State.
Kungiyar lauyoyin mata ta ƙasa da ƙasa wato FIDA na mako cikin waɗanda suka shirya wannan gangami domin nuna fushin. Barista Halima Shu'aibu Abdulrahman ita ce ma shugabar kungiyar a jihar Adamawa.
Gaskiya abun ba abu ne da muke jin dadin sa ba, abu ne ya zama to kaman ruwan dare ga magadi, wani a wata annoba ce wanda actually muna iyakacin kokari mu ga an samu sassauci a yanayin wayannan al'amuran, don cases da muke samu kwanakin nan suna so su fice karfin mu, so shi yasa kage mata sun tabbe suna so su yi wannan sensitization campaign mu ga yadda za a yi reducing wannan issue din, don gaskiya yana daga hankali sosai.
Ne kungiyar ku ta tida za ta yi?
To yanzu shi ne kage muka fito muke yi, mu sanar wa jama'a iyaye ma su kara kula da yaran su, especially kananan yara, an fuya waya kana da kids da muke da shi yanzu a hannu, wannan foya old girl wanda ta samu wannan case din an mata soji dike na kamar kuku har yanzu ma bata gane kanta ba.
Da ke jawabi babban mai shigar da kara na ma'aikatar shari'a jihar Mr. Yusuf Manasu Daniel, wanda ko shi yau ke cikin jojin jihar, ya ma bayyana irin matakan da za su dauka.
Kuma a gaskiya duk abin da ya shafi red we take it very serious, kaman wannan protest martin is actually timely, don of recent the cases are on increase, suna yawa sosai, don Allah ya yarda dama akwai wani doka na ajja da aka yi wanda House of Assembly suka yi passing last year, to idan an zo an bi wannan digi za a samu mutum shekara 21 ne ma ko kuma a dore mutum gaba daya for life for anybody aka same shi da rape, so in Allah ya yarda za mu shiga applying wannan abu seriously all our prosecutors.
Shi ko da yake taban masu zanga-zangar, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya mako saba layar cewa
gwamnati particularly wanda ina wakilta al'umma ba zan zauna in ga cewa ƴaƴan talaka sun wahala a hannun yan iska ba, za mu tabbatar abinda ya kamata hukunci ta yi da su za ta yi da su, idan kuma babu isasshen doka za mu tabbatar mun yi doka isasshiya wanda zai iya kama duk wanda ya wannan al'amari, musamman ba kawai ya kama shi ba, ya tabbatar irin wanda ake a Saudiya ba cikin kwana uku sati ɗaya sati biyu mu tabbatar idan prison ne zai tafi ya je zo na prison, amma ba ma bukatan aje yaro ya ballaga a ce shi shekara 16 ne saboda ana so a yi counseling isa ba za mu yi da wannan ba.
To diga haka iyaye yanzu
ina kira ga iyaye su ma su tsaya su sa ido akan yaya su tabbatar cewa yayan su suna karkashin kula a kowane lokaci, idan kuma sun kai su makaranta su tabbatar sun mika su da hukumar makaranta a lokacin da suka shiga garkin makarantunsu, lokacin da suka tashi makaranta kuma iyaye su dauki lokacin su na minti 20-30 don su raka waɗannan ƴaƴan mu kanana da suke karatu a makaranta.
Kamar yadda kalman hukumar tsaro suka bayyana, a gasa da mako guda fiye da mata kananan yara 8 ne aka yi wa fyaɗe a jihar, baya ga waɗanda ma ba a kai rahoto ba. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma zamu leka kasar Ghana, inda iyayen wasu ƴan mata da aka sace a shekarar da ta gabata aka kuma bayyana cewa an kashe su daga baya, suka ce basu gamsu da wannan bayani ba. Ga Redwan Abbas, wakilin murya Amurka, dauke da ƙarin bayani.
Shugaban dangin yaran John NC a cikin wani jawabi ga ƴan jarida ya ce ƴan sanda na rufa-rufa ne na kunya da sun kaji ta yaya ta ƙarya cewa yaran matan na takuradi su hudu sun mutu, game da abin da ya ce ne faduwa ne. ƴan sandan su fito suna ikirarin cewa sun gano ƙasusuwa da suke zato na ƴan matan ne, wannan inji shi su kiburu su ne na lullube abin kunyarsu. Ba za mu amince da wannan binciken kwayoyin halitta na DNA ba, muna buƙatar sabon bincike, muna buƙatar 'yan ƙasashen waje cikin masu binciken.
The family will never accept until they prove.
Mu dangi ba za mu taɓa amincewa ba face sun tabbatar dayar aini cewa wannan ƙasusuwar yaran matar da aka sace ne. Wani masanin sha'anin tsaro a Dibsani ya mika ta'aziyarsa ga dangin yaran, yana mai kiran a sauke shugaban sashin bincike na ƴan sandan Maniya Tiwa Adodankwa. Kiran nasa ya biyo bayan tabbaci da ƴan sandan sun ka bayar na mutuwan yaran ne. Mr. Sani ya ce sanarwa da Maniya Tiwa Adodankwa ta bayar cewa yaran nan lafiya ya zubda mutuncin ƴan sanda.
Unfortunately, it is very sad to hear what has happened tonight. And
yana da takeici jin abin da ya abu ku ga yaran nan. Wannan ya kamata matsayin mu mutane ya zama darasi gare mu, kar ya zama abun nan da za a yi maganar sa jin kadan shikenan ya zama labari. A gaba a sake jin an kame wasu an kashe su ta haka. Wannan rana dai bakar rana ce. Wannan lamari dai a hakika ya harzuka mutane tun ba ma dangin ɗan matan ba da aka saci. Abinda muke bukata kawai shine gwamnati ta fito karara ta faɗa mana gaskiya. Mu fa ba mu yadda yaran mu sun mutu ba. Jama'a dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su.
To ƴan sanda dai naga sun sako-sako da lamarin ba su mai da aikin da muhimmanci ba ko kuma sun yaudare iyayen yara sauran jama'a gabaki daya. Da can sun ce yaran suna nan lafiya lau. Yau kuma an waye gari sun ce ai yaran sun zo kame-kame. Kaga gaskiya bin ba daɗi dole hankalin iyaye ya tashi.
Shugaban cibiyar hukumar ƴan sanda mai binciken manyan laifuka wato CID da ake cewa Tiwa Adodankwa game da cewa sun hukumar ta ƴan sanda sun san da wannan mata su kuma suna nan ra'ayi. To yau gashi nan an gano cewa lalle ba haka maganar take ba, wata magana ce aka san abin da ta faɗa. Yasa ni dai a ra'ayina da kawai ta yi murabus daga aiki.
Shugaban ƙasa Akufo Addo ya aika wadangi na yaran ta'aziyarsa, haka babban kwamandan ɗan sanda shi ma ya miƙa gaisuwar ta'aziyarsa. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tumadalla a gaida Ridwan Abbas. A jamhuriyar Niger, reshen kungiyar MPCR a yankin Agadez ya ba da sanarwar rubutawa hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasar wato CNDH wasiƙa akan buƙatar gaggauta ɗaukar matakai don kawo ƙarshen abin da kungiyar ta kira mazgunawar da 'yan ƙasar ke fuskanta daga jami'an tsaro akan hanyarsu ta zuwa Libya, bayan da wasu hotuna suka bayyana a shafukan sada zumunta, kamar yadda Sanusi Muhammad ya shaidawa wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma daga birnin Yamai.
To abin da ya abku 7 ga wannan wata na Satumba, ƴan ƙasar mu ne suka zo bakin wannan iyaka suna so su ketara su shiga Libya. Jami'an tsaro suka amshi kuɗi, neman a su amshi kuɗi wurin su, wanda yake da takarda ta ɗan ƙasa yana bada jika biyu, wanda bai da ana amsar jika biyar wurin shi. Sun yi tahiya mai nisa har sun ka bakin iyaka, ba su da kuɗi a jikin su. To maimakon a taimaka musu su ketara iyaka su shiga su je su nemi abin da za su ci da iyalin su, sai ya zamanto aka ci mutuncin su, aka musguna musu, aka walakantar da su.
Wani irin walakanci ne ko kuma wace irin musguna ce aka yi musu?
Bayan zage-zage da bugu, akwai irin abubuwa wanda ake sa ka kai ta bingidaddoniya cikin ƙasa, abubuwa da dama da rawar kwado da tsalle-tsalle, abu da bai kamata ba. Mu a matsayin mu na kungiyoyin fara hula da muka samu wannan labari, muka tashi muka ce akwai hukumomi na ƙasa, bari mu rubuta musu wasiƙa domin su ɗauki duk matakan da ya kamata su ɗauka domin a hana irin wannan mummunan aiki a cikin ƙasarmu. Muna tsammani wannan abu ne wanda bai dace ba a ringa yin shi a cikin ƙasashenmu na Afirka, musamman ma a ƙasar Niger, inda shugaban ƙasar Niger shine madugun wannan tsari na haɗa kan 'yan ƙasar Afirka domin abu hanya ta haɓakar da tattalin arziki a cikin ƙasar mu.
Kuna da hujjojin da ke nunin lalle wannan abin ya faru?
Tabbat muna da cikakken hujja. Ba yau ba jiya ba nace ma dama ƴan ƙasa suna kama na kuka. Abin da yasa bamu rubuta ba saboda bamu samu ba cikakken hujja kamar wanda akwai mutane suna kaku kansu yau da gobe. Wannan karo ga hotuna ga komi abu ne wanda zahiri ya tabbata an yi shi kuma mun rubuta mun ce hukuma ta ƙasa ita ma tana da wasu labari game da irin wannan danya aikin da ake su shiga cikin ƙasa ko ina su bincika. Abin da yasa ake barin mutane suke ci gaba da irin wannan aikin dan ba a yin hukunci ne.
Wace amsa ta baku ita hukumar ta sayan da yashi?
Hukuma ta karbi wasiƙa mu da hannu biyu. Suna da TBS da take Agadez sun ba da umarni a wannan TBS tasu a gudanar da binciken da ya kamata a turo masa sakamako cikin gaugawa.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:20 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Asman na Ma'azu wanda aka fi sani da suna Manua na asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Belgium. To wani kira gare ka ga matasa yanzu matasan mu a Niger wanda akwai cikin ma inje ba ma Niger ba inje har Nigeria kamar da Chad wanda ke zuwa Agadez daga nan su dauki wannan hanya ta zuwa Libya a shiga ruwa a ce a zo Turai ana ta ma yanzu Turai za iske rayuwa ga ta nan inganta ta komi. Wani kira gare ka me zaka ce musu?
Ni dai kira abin da zan yi musu kasan kamar yanzu mu da a can idan muna kwatanta mu mutane ke wajen ba shi da daɗi don ku su ba su iya gana sai su ci babu daɗi da ya samu muke kan zama. Amma in da ganewa ne mutumin da yau za shi ɗaukan miliyan 5 ko abin da ya yi haka nan shi sa cikin da ɗan biza don shi sai shi sai tuwe shi sami aika. Sai da fata lokaci na miliyan 2 kenan idan Abdulaziz da mutum ya tafi nan cikin ƙasar Afirka ya shi ni unguwanni da su sosai kuma in Allah ya taimake shi zai zama mai zaman kasuwa ba wai sai an tafi Turai ba. Kana gani yadda mutane ke tafi a kai ka ce za ka tafi Turai na ɗaya ba ka san yadda za ka yi ka zo ba da wagga wahala da aka samu tsakanin waɗanda ƙasashe na Larabawa kake in kai ta wannan kuma da za ka zo ka ƙetar ruwan kake in ka ƙetar ruwan ka zo kuma ka shiga waɗanda ƙasashe na Turawa ka dinka ita Italy ko Spain ko Faransa haka nga wasu matsaloli ne waɗanda kakin a ce kai ka sami takarda yana iya ɗaukar mutum shekara 5 ko shekara 10 ma to kaga kenan ƙarin ka riga ya ƙare kakin ma ka yi batun takarda idan ku ni in akwai wani haske da zan iya ba su in akwai wani shawara da zan iya ba waɗannan matasa sai in ce idan masu diploma na su yi kokari su sami aiki cikin fa inda Allah ya baka ilimi ya ke maka ke ilimi da kake ne Abdulaziz arziki ne mutum shina iya shi kwallo yana iya shi kwallo wani abu cikin kai ne wanda za shi iya yi shi nan ciki kasa Afirka kuma shi fita don ku vraiment ni conseil ki zan ba su sai da ni retard ne parce que duk wanda mutum yazo kasa Turai ne komo nan ga Afirka fa sai shi shi ma har retard shi ke an tsere ne parce que muna da na Afirka muna da tamu tarbiya waɗanda komi ka zo ka samu Turai in ka zaka nan da sai ka koma kasa ka ba ka san komi ba kuma kana cikin wata retard sai ka koma kai ma ka da shirki na zaman da ake yi na kasa Afirka ina mutane waɗanda kaniyar tafiya ni dai sai in ce duk wanda kaniyar tafiya Turai sai in ce ne shi don Allah shi haƙuri shi sani abin da za shi ne cikin kasa Afirka ya shi mai wanga tarkace na zuwa Turai babu shi Abdulaziz da kai abin gara haɗu babu wanda za shi zuwa Turai a ce Abdulaziz ya yi arziki fa irin wanga na mamaki babu shi ba ture duk zaman da mu ture mu muna aiki ba shi huce haya da abin da kace da abin da zaka aika mana wayanka bakin ta kenan
ki akwai mutane da dama wanda suke a kasashen mu kuma suna kasuwanci kuma Allah ya ba su abun kasa cikin harkokin da suke yi
kwarai kwarai Abdulaziz ai mu yanzu ina baka misali kaman mu yanzu wadanda suka generation kuma wadanda suka fi ture duk wadanda suka baro ture suka komo nan ga Allah ya arzuta da dama cikin mu akwai wadanda suka zama miliyadaya mai can wanda azumi ture bakin da kai wani ɗan shekaru shikenan ka zan ɗan ƙasa baka iya komai baka iya kage aiki mutuban shi ɗin cigo ba ko da shi na aiki kenan arziki in za mu yi arziki nan da ƙasar mu za mu ne ba ture ba ture wanda Allah ya sa ya riga yanzu shina iya samun sa rike in shirya shi kuma rike in shirya nan ko nan Niger in ka zunce dukan aiki samu
to Allah ya sa sirri wannan kira naka Asman na Ma'azu kenan wanda aka fi sani da suna Manua na asalin kasar Niger mazaunin kasar Belgium mun gode da mu damar tattauna ta da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
sakon na farko ya fito daga Muhammad Salihu Kaura na Moda daga jihar Zamfara yace muna maraba da kafa committee bayar da shawara akan sha'anin tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari yayi wanda ya kunshi gogaggen mutane da suka san harkokin tattalin arziki muna fatan wannan committee zai mai da hankali wajen baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawarwari masu kyau da za su kai ga haɓaka tattalin arzikin kasar mu Najeriya sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Mansur Almu yace assalamu alaikum murya Amerika ku bani dama na yabawa gwamnatin jihar ta shigawa Badaru Abubakar ganin yadda ya bi sahun tsohon gwamnati Lamido wajen ayyukan raya kasa a fadin jihar ba tare da bambancin siyasa ba da fatan Allah ya kara mana shugabanni masu kaunar mu amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Fatima Sade Saido Daura ta ce da fatan ma'aikatan VOA kuna lafiya idan har mutanen da ke garin Abuja ba su tsira daga tarkon ɗan sace-sacen mutane ba to ina ga jama'ar da suke wasu shuhohi da yankunan karkara wannan wani babban kalubale ne ga mahukuntan Najeriya sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Haruna Abdulmumin mai gaido doguwa da Ilyas Ibrahim dan Bushiya sun ce baki daya assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amerika sun ce ayo mun shigo ne wannan filin domin mu yi tsokaci akan batun samar da ɗan sandan jihohi to hakika wannan zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu to amma fa ya kamata a daina nuna bambanci wajen
to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya
an kashe Sylvester Madakumura shugaban kungiyar ƴan tawayen Rwanda ta Democratic Forces for the Liberation of Rwanda da safiyar yau Laraba a lardin Kivu dake arewa ta wato arewa na kasar wato Kongo kenan a cewar majiyoyi da sojojin suka yi magana da sashen Afirka ta tsakiya da muryar Amurka ma'aikatar sojin Kongo ta tabbatar da mutuwar a shafinta na Twitter majiyar ta ce sojoji ne suka kashe shi a Rushuru dake kusa da kan iyakar Uganda da kuma Rwanda kashe Sylvester Madakumuru albishir ne ga sojojin kasar Congo a cewar sanarwa saboda shi ne shugaban kungiyar da take tabka ta asa kuma take adawa da mutum koma wasu a Rwanda haka zalika mutuwar nashi ke aiki sako zuwa ga ƴan sauran ƴan tawayen yankin kungiyar ƴan bindigan Rwanda suka wato suna ayyukansu ne a gabashin Congo tun lokacin kisar kare dangi a shekarar 1994 Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya je birnin Jeddah a yau Laraba domin tattaunawa da jami'an Saudi Arabia akan yadda za su mayar da martani akan halin da aka kai musu.
To masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms Nadia da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.